baru. It traded the hardest to do.
Yeah, mana?
She needs James, oh, she needs. She needs James, oh, she needs. Like a bamu, muma like a bamu, eh. Kasamu samu, muma kasamu samu, eh. Mukasamu, mukasamu, eh. Muzamu basu, eh. Muzamu basu. Alaba mumu basu, eh. Waga muzagi kamang alewa. Kidanga yasa suna kerewa. Zora giris muchinge arewa. Mukesa yang adawa warewa. Auchi sike jimuna aewa. Mi awan me giriba. Awan kari momi go to meka. Empty pocket ibu la kwala. Alaba mukudi. Alaba mukudi. Kasaga inna suba mukudi. Batumu ya zaga geri. Yang adawa sere kuya kuri. Demu mucha medukuri. Mi awan make the money. Bae la pia kutine joni kumaza kuseni. Laka bamu, muma laka bamu, eh. Kasamu samu, muma kasamu samu, eh. Muka samu, muka samu, eh. Muzamu basu, eh. Muzamu basu, alaba mumu basu, eh.
Hey, rabon kwa doko da ya yi sama. Allah se ya yi kasa. Tundaga tudungwa da tugama. Mune muke tafasa. Zogale za hada darama. Ya amma ga abasa
Allah ka bamu da kanka
ya Allah ga mun nan gaban ka ga mu kai ne kake bamu baka hana mu kar ka bari makiya su taba mu Allah ka bamu mu ma mu raba sannan raba mu da ƴan jaraba da ƴan wahala da ƴan asada da waɗanda ba su gudun kasada
maza bamu guri mana eh mana bamu guri mana Allah ka bamu mu ma Allah ka bamu eh samu samu mu ma ka samu samu eh mu ka samu Kasamu
muzamu basu ne muzamu basu Allah mu mu basu eh
amen
laka bamu mu ma laka bamu eh kasamu samu mu ma kasamu samu eh mu kasamu muzamu basu ne muzamu basu Allah mu mu basu eh
amen nan gaban ka ga mu kai ne kake bamu baka hana mu kar ka bari makiya su taba mu Allah ka bamu mu ma mu raba sannan raba mu da ƴan jaraba ƴan wahala ƴan asada da waɗanda ba su gudun kasada